sauti daga arewaplay.com.
And beyond the beats.
Zinari ce zinari akan ki zanje yare ke dai akwai ke da tsari cikin masoya tare sun fure bu baki kalle su ba dan hidima baki tanka su ba duka da ni ban cance ki ba anda hakan baki canza ni ba kyakkyawa na zo ni hoto kyakkyawa na zo ni hoto da salona a ko kuma gani na a kin zaga jini na a kince komai na assalam salam salam alaiki naje gida ina neman ki na wuce duna haura tafki da kwai wuya a shaga banki kyakkyawa na zo ni hoto kyakkyawa sai mun dau hoto
sauti daga arewaplay.com
kin zama gani na kin zama jina barkan ki da rana jiya yaki ka kwana abinda ma dan rigar saki na fada kyakkyawa na zo mi hoto kyakkyawa sai mun dau hoto abin ne ma a so yana da girma a din asali ma a kene kene ma a mun saba ya abin yake ni lala ba ni ya dake garin ni san can na ta dake so ya kai ne can in dake kyakkyawa na zo mi hoto kyakkyawa sai mun dau hoto
Arewa played it on the beat.